من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد uku ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1441 wanda ya daidai da 26 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2020 Allah madaukakin sarki cikin tashi iyawa da kuma nashi iko ya gwada muna wannan lokacin inda za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda da can muka saba gabatarwa a Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Kokorod amma saboda matsalar wannan wabai na coronavirus muka dawo wani bagiren na daban inda muke gabatar da wannan karatun da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya kuma karɓi ibadodinmu ya gafarta mana dukkanin kurakuranmu jiya mun soma bayani ne kan sayyidu sahaba wato Abubakar as-siddiq al-akbar wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin nan shiryayyu waɗannan guda hudu waɗanda duniya ta yi ittifaki a kansu wanda jiya na ɗauko bayani kan cewa Abubakar shine ahabbun nasi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda na kawo muna hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da haka cewa Abubakar shine mafi soyayyo mutane gare shi sa'annan Umar ga kuma hadisi Abdullahi dan Umar wanda na kawo sahabbai sun fi girma masa Abubakar as-Siddiq sama ga dukkanin sauran sahabbai sa'annan Umar sa'annan Usman wanda Imam Suyuti yake ambatawa a cikin tarihin shi yake cewa ijma'a ahlus sunna malaman sunna gabaki ɗaya sun ijma'i anna afdalan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr cewa mafi darajar mutane cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan an cire annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar summa Umaru sa'annan Umar summa Usmanu sa'annan Usman summa Ali sa'annan Ali summa sa'irul ashara sa'annan sauran goma din nan cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mun san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karantar da sahabban shi cewa an bashi certificate goma na aljanna ya raba ma wasu zaratan mazaizai guda goma waɗanda sun gaskata alƙawalin da suka ɗauka ma Allah waɗannan zaratan mazaizan annabi ya fara lissafi kowane sahabi so yake a ci da shi annabi ya fara ya ce Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman fil janna wa Abu Ubayda fil janna wa Sa'id fil janna wa Sa'ad fil janna shine Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'id fil janna waɗanda ya lissafa su goma ya ce dukkan su ‘yan aljanna ne suna da certificate ta aljanna to a nan duniya to shi ne Imam Suyuti ya ce bancin waɗancan guda hudu ɗin sai kuma cikon shidda ko waɗanda za su koma goma kenan in mun ɗauki Abubakar Umar Usman da Ali za mu cika da Abdurrahman bin Auf da Abu Ubaida bin Al-Jarrah aminu hazihi al-umma sa'annan da Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Sa'ad fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa ne gare ka ya kai Sa'ad sannan wa Talha fil janna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yanzura ila ahli al janna yamshi ala batni al ard falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah sannan ya ce wa Zubair fil janna annabi ya ce li kulli nabiyyin hawar ya ce wa hawari Zubair ibn al Awwam sannan ya ce katilu ibni safiya finnar da dai sauran hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Zubair bin al-Awwam sa'annan ya ce wa sa'id fil janna shi ne sa'id bin zaid wanda baban shi ya rayu tun gabana a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko baban nashi bai yadda ya bauta ma gumki ba mutane na bautar gumki ya duba ya ce wallahi waɗannan ba su cancanci bauta ba akwai wani abu da ya cancanci a bauta mu amma ni ban san shi ba don haka ya shiga duniya yawo yana bidar menene ya kamata ya bauta ma wanda bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar da cewa ya ganshi a cikin aljanna to Imam Suyuti ya ce sannan waɗannan cikon sai su koma su goma summa baqi ahli Uhud sa'annan sauran waɗanda suka summa baki ahalil badri sa'annan waɗanda suka halici yaƙin badar summa baki ahalil uhudin sa'annan waɗanda suka halici yaƙin uhud summa baki ahalil bai'a sa'annan sauran waɗanda suka halici bai'atul ridwan sulhu hudaybiya kenan wanda aka yi ma annabi mubai'a a ciki wannan sahabi ya ɗora hannun shi wannan ya ɗora hannu annabi ya ɗora hannun shi ya ce hazali wa hazali usman sabai kowa ya gama dora hannun shi sai ga sako malaika jibril ya zo da shi daga wurin Allah Allah madaukakin sarki na fada musu yadullahi fawqa aidihim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun nara mun bay'ata tahta shajara bai shiga wuta duk wanda yimin mubay'a karkashin itaciya wa'anda aka yi wannan mubay'ar da su annabi yace yan aljanna ne ba su shiga wuta summa baqi sahaba sa'annan sauran sahabbai ga baki daya wadanda mu a gurin mu ahli sunna sahabbai yan aljanna ne wannan kuma ya tabbatu ne bi nassil qur'an Allah madaukakin sarki na cewa was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
الله مدوك كين سركيت والسابقون الأولون هكما السابقون مقباتا الأولون نفركو waɗanda sun tsere ma kowa wajen shiga musulunci irin su Abu Bakar As-Siddiq al-Akbar min al-muhajirin daga cikin muhajirai wal ansari da kuma ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo su da kyautatawa waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka baro garuruwan su wasu suka zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka hadu da shi a lokacin hajjatul wada da sauransu wallazina taba'uhum bi ihsanin Allah madaukakin sarki ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kun ga gabaki dai Allah ya yarda da su ko shi yasa malamai sun kace as-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jama'a a gurin malaman sunna sahabbai dukkanin su ainifin adilai ne ana karban hadisan su ana karban maganar su saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya ba da labari ya ce ya yarda da su tuniwa ko kuma kai awa da zaka ce ba zaka yadda da wanda Allah ya yadda da shi ba Allah shine alimul ghaibi wa shahada ya san abin da yake boye haka ma ya san abin da yake bayyane ya san aikin da ka labi kana aikatawa ya san aikin da ka zo kana bayyanawa ga fili ya san manufarka ta aikata kowane aiki kuma ya san yadda kake aikata kowane aiki ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe wanda ke da cikakken ilimi wanda dukkanin ilimi yake komawa zuwa gare shi yace ya yarda da su to sai kai da baka san komai ba wanda rayuwarka ma baka san wasu abubuwa na rayuwarka ba wani abu ma ka aikata amma ka manta kai ne zaka ce baka yarda da su ba sa'annan wanda ya halitta yace ya yarda da halitta kai awa zaka ce objection ya Allah ban yarda ba wane daga cikin sahabbai ba na kirki bane kai a waza ka bude baki ka fadi haka don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki dayan su mutanen kirki ne dan shi ne Allah madaukakin sarki yake muhammadur rasulullah
wallazina ma'ahu ashad داءوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Allah madaukakin sarki bayan ya ambata cewa ya yadda da sahabbai cikin wannan ayar sannan ya yi musu tattalin aljanna tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin ta kun ga ya tabbatar da yin aljanna ne ko to anan sai ya ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne tabbas babu ko shakka wallazina ma'ahu haka ma waɗanda suke tare da shi mutanen kirki ne ashudda'u 'alal kufari zaka same su masu tsanani ne ga kafirai rahama'u bainahum sanan masu tausayi ne masu rukushi ne tsakanin junan su suna kaunar junan su Ali yana son Abubakar Abubakar yana son Ali bin Nasil Qur'an zaka waɗanda suke son su raba ɗaya biyu su ce Ali daban Abubakar As-Siddiq daban Umar Al-Faruq daban Usman bin Affan daban wallahi ba su yi imani cikakken imani na gaskiya da alqur'ani ba domin wanda ya imani da alqur'ani Allah ya ce rahama ubainahum gabaki daya masu tausayi ne masu jinkayi ne masu rukushi ne tsakanin junan su to don me zaka zo da wani abu wanda ke nuna cewa su ƴan adawa ne tsakanin su babu adawa tsakanin sahabbai duk da yakin da ya faru tsakanin su yaki ne na masu jin tausan juna ba yaki ne na masu gaba da juna ba kana zaton kamar wani ya kauce ma gaskiya bai aiki da ita ba anan yayi kuskure to bari ka tankaso shi ka dawo da shi akan hanya ko to kowannen su a nashi ijtihadi haka yake gani aka zo aka yi yaki tsakanin su Talhat ibn Ubaidillah yana cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna Zubair ibn al-Awwam yana cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna wadannan duka sun yaki Ali suna hangen Ali yayi kuskure shi kuma yana hangen su yi kuskure a lokacin wasu munafukai suka rura wutar fada bance an yi sulhu aka zo aka kashe Talha dan Ubaidillah cikin wannan yakin aka kashe Zubair bin al-Awwam kun ga Ali suke yaki ko amma Ali da yazo ya dubi gawar Talha ibn Ubaidillah sai ya fashe da kuka yace ya kai cewa Ali ina ma a ce uwar Ali ba ta haife Ali ba ya kai cewa Ali ina ma a ce na kasance nasiyan mansiya yace ya fi mini ganin rana wadda a cikin runduna ta wasu sun zo sun kashe Talha ibn Ubaidillah mutumin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yanzu ila shahidin yamshi ala batnil ard falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah mutumin nan wanda mu Annabi Muhammad garkuwa da hannun shi a lokacin yakin Uhud mutumin nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai yace wa minhum man qada nahaba annabi yake Talha min man qada nahaba Ali yace ya kai sun Ali a ce yau cikin runduna dai kai wani ya kashe Talha yace Ali yayi hasara Ali ya dafe kai kuka yake ta yi wannan ya nuna suna yakan junan su ne yaki na adawa wanda ya kashe Zubair bin al-Awwam wanda Zubair dan uwan Ali ne mahaifiyar Zubairu sunanta Safiya da mahaifiyar Annabi Abdullahi da mahaifiyar Ali shine Abu Talib da Hamza da sauransu duka ubansu daya don haka dan dan goggon manzon Allah ne ko kuma dan dan goggon Ali ne tauba shan Ali ne na ko san Ali ya fi san shi wallahi bisa gare ni ko bisa gare ka don haka Ibn al-Jarmuz zai zo na bunkari yana hudin na kashe dan Safiya ya kai yana yar ya daga takobi takobi na walqiya yana nuna alaman jini yana ya aliqa taltu ibnu safiya na kashe dan safiya Ali ya harare shi yace afi qatli ibnu safiya yubtakar cikin kashe dan safiya yake alfahari yace wala qad samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qatilu ibnu safiya fi nar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kashe ibnu safiya dan wuta ne don haka kaje kai dan wuta ne wannan shine jawabin da Ali ya karba masojin shi da shi lokacin da ya kashe Zubair bin al-Awwam Ali da ya yaki Aisha wallahi bai kashe Aisha ba wallahi bai cutar da Aisha ba domin ko ya san Aisha uwa ce gare shi duk wani mumini da yake doron ƙasa dole ne Aisha uwa ce gare shi. Idan bai yadda Aisha uwa ce gare shi ba, wallahi bai yadda Annabi Muhammad manzon Allah bane. Domin ku Aisha uwa ce ga mu'minai bi nasil Qur'an. Allah madaukakin sarki yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina.
An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum.
Allah madaukakin sarki yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi soyuwa, mafi cancantar abin so ga mu'minai bisa ga rayukansu. Dole ne ka so Annabi sallallahu alaihi wa sallam sama ga yadda kake son kanka. Wa azwajuhu, matan shi kuma, ummahatuhum, uwayen mu'minai ne. Don haka duk wadda ta aure Annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi uwar mu'minai ce. Mata Annabi suka yi mitin suka ce mu dai mun ga Annabi ya fi son Aisha, don haka aje a faɗa ma Annabi ya adalci. Kun san sha'ani na mata ko? Adalcin da ƙafafun shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ce yayi adalci, wanda shi ne adalci da ƙafafun shi. Suka nada wadda ta fi ƙurshiya daga cikin matan, ita ce Ummu Salama, ta je ta yi ma Annabi wa'azi yayi adalci. Ummu Salama ta samu Annabi ta ce, ya Rasulullahi, matanka sun turo ni zuwa gare ka sun ce mu faɗa maka cewa kai adalci abin da yake tsakanin matanka, ka daidaita mu da Aisha, wanda Annabi yana adalci. Amma ita mace ko yaushe a saboda kishinta mun san yana abin da take gani ko? Mutumin da matan shi saboda faɗan da suke yi ya ce to iyaka adalci zai yi, abin shi ma ga turi an ka ɗebi turi aka zuba abinci da miya, sai ya zaune aza bisa kai dai suka kewaye suna ci suna tsakaci, kawai sai ga guda ta miƙe ta ɗauki ɗamara ta yi tsuki ya ce lafiya? Ta ce a to ni a wannan gidan ban gane wani irin rashin adalci ne ake shukawa ba. Ya ce duk abin da na yi kuma za ki buɗe baki ki ce rashin adalci? To ne rashin adalci kuma? Ta ce to ai in ina lure tun ɗazu ina cin abinci ka fi karkata miya wajen wanki. Don haka mata ba wanda ya iya da su sai Allah da ya halicce su ko? Shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu kul game da Aisha, ya ce duk ya ce ba sahabbai ne ba, duk da mala'ika Jibril bai taɓa kawo mai wahayi yana cikin mayafin ɗaya daga cikin matan shi ba in ba Aisha ba. Wallahi duk da mala'ika Jibril ya fi zaɓen Aisha bisa ga sauran matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗaya an aljanna ne, Allah kuma ya yarda da su, sa'annan masu son juna ne ba masu gaba da juna ba ne. Ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadalan minallahi wa ridwana, za ka same su masu yawan ruku'i, masu yawan sujuda. Wani anan yana ruku'in da sujuda ne yana ayyuka na ƙwarai domin a ce yayi ko? Wani domin kada a cewa na ai ba mu ganshi yayi sallah ba, wani kuma domin a cewa ne mai yawan addini ne, don haka yana yi ne ba don Allah ba. To amma su Allah ya ce suna yi da yawa, sannan yabta guna fadalan minallahi, duk wani aiki na neman falalar Allah da an faɗi wani aiki komai waye shi, yanzu kana ganin ɗaya daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙi. Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya, ina ma za a ce su fada cikin wuta, ana faɗin haka Abubakar as-Siddiq al-Akbar ya ce ya Rasulullahi, ya ce wallahi lau amartani da ka hore ni ya Rasulullahi an adkhulan nara, in je in fada cikin wuta, ya ce wallahi la dakaltu hada, na fada cikin ta yanzu nan. Da za ka hore ni ka ce je fada cikin wuta, wallahi da na fada cikin ta. Mu kalli waɗannan sahabban mu gani. To Allah ya ba su sitam, ya buga musu sitam cewa aikin su suna yi yabta guna fadalan minallahi, a'a su don Allah suke yi, wari zuwana don su samu yadda Allah kawai suke ayyukan da suke yi ba don wani abu na duniya ba. Sannan suna da misali da Allah ya buga a cikin at-Taurat da su. Allah ya buga misalin su a cikin Injila. ashe tun gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya bada labarin sahabban annabi Muhammad mutanen kirki ne ya faɗi wannan cikin attaura sa'annan ya faɗi wannan cikin injila wanda karkashi wannan ne liyu giza bihi mulku far imamu malik yace dukkanin waɗanda suke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kafure ne imamu malik ya kafurta su da wannan nasin na alqur'ani wanda a tahqiqul ism adan fuji yace kafure ne wanda ke tantama yana musu zaman su kafuri kafurai to shi ma kafurin ne don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya mutanen kirki ne to sai dai wannan ijma'in da imamu sayyuti ya ambata lalle an same shi ga abubakar da umar wajen usmanu da ali an samu saɓani wanda daga baya kuma ijma'i ya zo ya haɗu cewa sannan usman sa'annan ali sa'annan sauran goma sa'annan waɗanda suka halarci yaƙin badar sa'annan waɗanda suka halarci yaƙin uhud sa'annan waɗanda suka yi bai'atul ridwan sa'annan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayansu wanda imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya karantar da mu wani hadisi daga ali bin abi talib wanda da shi ne ake ƙarya ko ana faɗin an zalunci ali ali bai son abubakar bai son umar umar bai son ali abubakar bai son ali to ali da kanshi yake cewa khairu hazihi al-umma mafi alkhairin wannan al'ummar ba'da nabiyha bayan annabinta yace abubakrin wa umaru radiyallahu anhuma yake su ne abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda kun ga ali da kanshi yake cewa khairu hazihi al-umma ba'da nabiyha abubakrin wa umaru radiyallahu anhuma ashe kenan ali yana kin abubakar ali yana kin umar kun ga wanda yake baka labarin cewa akwai kiyayya tsakanin su akwai kuruciya mai girma cikin lamari ne ko domin ku bai aiki da nassin alqur'ani ba sa'annan bai amfani da ingantaccen hadisai ba ba mamaki hadisai maudu'ai da munkarai da makamantansu su ne yake ɗaukowa ya aiki da su sai kuma hadisai waɗanda yake jujjuya ma'anarsu domin wani lokaci akan ɗauki hadisi ingantacce a mekanikanci a juya ma'anar shi ya nufi wani abu wanda ba shi ne a nufin manufar shi ba fama inda za a fassara dukkanin hadisin annabi bisa ga fassara ta gari to wallahi za ka samu cewa sahabbai kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani rahama'u bainahum ne masu tausan juna ne masu ƙaunar juna ne masu yi ma juna fatan alkhairi ne imamu zahabi yake cewa haza mutawatirun an ali radiyallahu an yace wannan magana ta cewa abubakar shine mafifici sannan umar cikin al'ummar annabi yace magana ce wadda ta zo mutawatira daga ali bin abi talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yace fala anallahu rafida ma ajhalahu yace Allah dai ya la'anci rafida yace mai mayar da su jahilai mai yabatar da su suka kasa gane gaskiya ga ta karara cikin littafin Allah da kuma hadisai ingantacci ga sunan cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai na hadisi mai ya jahiltar da su mai yasa suka zama jahilai suka zaɓi zaman jahilci alhalin ga shari'a ga haske cikin littafin Allah haka ma Umar al-Faruq bayan Abubakar malamai sun ijma'i cewa sai Umar a gudun daraja kamar da muka ambata ko wanda Ali ya sake ambata irin wannan ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce wata rana an ɗauka gawan Umar bisa karaga sai na ji wani na cewa Allah dai ya yi ma Umar rahama ya ce ko da na duba sai na ga Ali ne Ali na ce yabo yana faɗin ai mafi alkhairi wa ga al'umma shine Abubakar daga Abubakar sa'annan Umar haka yake ta yi don haka dukkanin maganganun da aka haikaito daga Ali game da Abubakar da Umar wallahi kalmomi ne na yabo kalmomi ne na jinjinawa kalmomi ne na girmamawa Allah madaukakin sarki ya yarda da su gabaki ɗayansu Umar al-Faruk yake cewa Abubakar sayyiduna, Musa habbai mun tabbata Abubakar shine shugabanmu, wa khairuna kuma shine mafi alkhairinmu, wa ahabbuna ila nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shine mafi soyuwarmu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya fi son Abubakar bisa gare mu gabaki daya. Wannan shine hadisi na 3656 a cikin Al-Jami na Imam Tirmidhi. Don haka ni ma wani lokaci Umar yake cewa lawaditu anni sha'aratun fi sadri Abi Bakr, yace wallahi nayi gure a ce ni baya gashi ne kwara daya da kirjin Abubakar As-Siddiqul Akbar, ina ma a ce ni gashi ne kwara daya wanda yake liki ga kirjin Abubakar As-Siddiqul Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Wanda wannan ya uwa musulmi yana nuna mana cewa lalle Abubakar As-Siddiq huwa sayyidus sahaba. Sa'annan baya gare shi sai Umar, ko wanda duk ya faɗi aka sayan haka a cikin wannan al'ummar su ka tuhumce shi, yana da wahala in mai rabo ne, yana da wahala in mutumin kirki ne. Haka ma wanda ka ji yana zagin Abubakar da Umar cikin masu cewa Allah ka la'anci al-awwal shine Abubakar, wasani shine Umar, ko so ire-iren waɗannan ka tabbatar da cewa sun halaka, kuma kai rantsuwa da Allah ba su son annabi. Wallahi duk mai son annabi sai ya so Abubakar, sa'annan kuma sai ya so Umar, sa'annan sai ya so sauran sahabban annabi. Duk wanda ka jena ambato wani shari yana jingina shi ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ka tuhumci imanin shi, yana da wuya in muminin kirki ne. Idan ka lalaba ka duba, in ma dai bai kasance rafidi ba, to na iya kasancewa nasibi. Domin suna wasif kungiya ce waɗanda su kuma sun ce su kishiya ce ga shi'a, su ba su son ahlul baiti kwata-kwata, ba su son ahlul baiti, ba su ƙaunar ahlul baiti, don shi na su farin ciki suke yi ga lokacin kashe Husaini, ko musamman wata al'ada da na gani kwana-kwanan nan ga mutanenmu, wadda babu shakka ba al'ada ce ta sunna ba, al'ada ce ta nawasi. Ran 9 ga wata ne ko na Muharram, zaka ga yara an sai musu tsuntsaye kamar tantabarin ne da kuma kaji da makamantansu, suna yankawa suna gasa naman su ma kamar yadda iyayensu ke yi ga layya, ko to layya tana da nasi na sunna na ainihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita. Amma wannan al'adar babu shakka al'ada ce ta nawasi. Ya ƴan uwa musulmi, ya kamata a yi dubi a jojin malamai, a yi tambaya. Allah ya azurce mu cikin biranenmu da malamai ga sunan manya-manya masana, mu je mu bincike su, mu je mu tambaye su shin menene hukunci wannan al'adar. Wallahi indai malaman sunna ne na gari za su faɗa maka su ce wannan mummunan al'ada ce, al'ada ce ta nawasi, al'ada ce wadda aka ƙirƙiro, wadda tushenta yana komawa zuwa ga waɗanda ba su san iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi shi'a bai son sahabbai iyalan annabi yake idda'in yana so, ko su kuma nawasib ba su son iyalan annabi suna idda'in cewa sahabbai suke so. Shi kuma ahlus sunna ya ce a'a, ina son sahabbai, sa'annan ina son ahlul baiti duka nawa ne. To dan dai kana cikin ahlus sunna, to sai ka aje wacce al'adar, ba al'adar kirki bace. Ina fatar an fahimta. To waɗannan nawasib din su suke zagi ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam. In dai ba ka shi'a, ba ka cikin nawasi, to dole ne ka so sahabbai da ahlul baiti gabaki daya. Wanda Imam Malik yake cewa innahum qauman, su waɗannan mutanen da suke zagin Abubakar da Umar da sauran sahabbai yace wata jama'a ne aradul qadhafin nabi wa inna sayyin nufin su suka ga annabi falam yumkinhum zalika amma haka bata yiwu gare su ba faqadahu fi asabihi tunda ba su iya sukar annabi da sun soki annabi da wahayi ya sauka ko sai suka dawo ta karkashin fage ta karkashin kasa suna suka ga sahabban annabi hatta yuqala har sai da aka rika cewa ya zama wanda ba musulmi bane nisa in sun tambaya sun ce yaya menene sunan manzon na wanda ya bayyano a garin makka ya kuma hijira ya kuma garin madina sai a ce muhammad yaya sha'anin muhammad a ce ai yana da kirki to ya mutanen shi a ce a jama'a shi ba na kware bane abokan shi ba na kware bane to kan haka hatta yuqala har sai da aka rika cewa rajulun su in kai shi ma muhammad din ba na kware bane law kana rajulan salihan ai law kana muhammadun rajulan salihan da muhammad ya zama mutumin kirki to la kana ashabuhu salihin da sahabbai ne sun kasance na kirki su ma wannan magana ce ta imamu malik don haka duk wanda yake suka sahabban annabi to yana kokari ne indirectly yayi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka dauki sahabban malamin shi wanda suke tare da malamin shi ka zage su ka ce ba na kware bane zai ji ciwo ko ka dauki na tare da mahaifin shi ka ce ba mutanen kirki bane zai ji ciwo amma kuma a ce na tare da annabi wanda suka taimake shi aka je aka yi yaƙe-yaƙe suka bada jinnansu suka bada dukiyoyinsu suka bada komai nasu musulunci ya daukaka a da a ce ko ba mutanen kirki bane har a ce ma daga cikin sahabban akwai ɗiyan karuwai daga cikin sahabban annabi akwai wanda suka yi karuwanci da mata annabi bayan wucewa annabi da sauransu duka wannan kazamar magana ko kuma kazamin maganganu wallahi maganganun banza ne maganganu ne waɗanda makiya annabi sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi suka kawo cikin musulunci domin su rusa addinin musulunci domin su yahudu dama ba su da abokin gaba kamar annabin Allah ko zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna annabiyina bighayril haqq su kisa annabawa ma suke yi to annabi bai kasuwa gare su sun bi dama sun bi hauni annabi bai kasuwa gare su ba za su iya kashe shi ba ko ba za su iya rusa annabi ba sai suka jinkirta sai ba mushewa annabi sai suka dawo suna nuna yatsa suna sahabiwa ne ba na kirki ba ne kun ga a wannan lokacin babu wahayi wanda zai wanke sahabban ko domin sun gwada yin haka lokacin annabi suka nuna ummul mu'minin na aisha suka ce mazinaciya ce da suka ce mazinaciya ce labari ya yadu rudu ya yawa wasu daga cikin musulmi ma har ma abin ya fara shiga cikin jikinsu suka fara ganin kamar gaskiya ne sai gashi Allah madaukakin sarki ya kire wannan labarin cewa kiran ƙarya innal ladina ja'u bil ifti usbatun minkum cewa waɗannan da suka zo da kiran ƙarya jama'a ne daga cikin ku suna da san cewa wannan ƙaryar da suka kirkiro alkhairi ce gare su amma ba san shari ba ce gare su domin idan aka dauki wannan maganar mata annabi ba mutanen kirki bane to shi annabin fa sai a ce mutumin kirki ne kun ga indirectly suka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah madaukakin sarki ce ya'izukum Allahu ko
ya'izukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin
Allah madaukakin sarki ce ya'izukum Allahu Allah ya nemi ku wa'azi ya nemi ku warning ya nemi ku kashidi an ta'udu li mithlihi abadan na cewa kada ku sake komowa da irin wannan zancen na sukan mata annabi na sukan sahabban annabi kada ku sake zuwa da iri ne abadan har abada in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mine na gaskiya ma dama da imani akwai shi cikin zukatanku imani na gaskiya to wajibinku ne ku daina faɗin irin waɗannan maganganun game da annabi sallallahu alaihi game da mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ma sahabban shi ina fatar an fahimci wannan to sai a gurguje abubakar yana cikin waɗanda suka riga musulunta cikin dattawa mazaizai shine na farko wanda ya musulunta sa'annan na biyu shine sayyidus sahaba cikin sahabbai cikin ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam rankatakab babu kama Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar. Sa'annan abu na hudu shine khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko, wanda wasu suna suka ga khalifancin Abu Bakar, ko suna ganin bai kamata Abu Bakar ya kasance khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Suna ƙarirai, suna amfani da gadir kum da makamantansu, suna nuna cewa khalifancin annabi sallallahu alaihi wasallam na Imam Ali ne. Abu Bakar da Umar kwace suka yi ma'ali. To wannan maganar ko alama ba gaskiya bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da nassosa daban-daban cewa Abu Bakar shine khalifanci. Sa'annan Umar. Muna da hadisi a Sahih al-Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwanta yayin mafarki. A cikin mafarkin shi ya ga yana jan ruwa gari jiya. Yace da ya gama jan ruwa gari jiya sai ya mika guga ga Abu Bakar. Abu Bakar ya ja guga ɗaya ko guga biyu ce da ƙyar-ƙyar. Yace Allah ya gafarta ma Abu Bakar. Allah ya yi rahama ga Abu Bakar. Sa'annan Abu Bakar ya mika gugar zuwa ga Umar. Umar ya ci gaba da jan ruwa. Ya ce ban taba ganin wani mutum ƙarfa, wani ba aljanin mutum abƙari, ban taba ganin irin Umar ba. Domin ko Umar da ya riƙa ɗiba ruwan nan, mutane suka sha, dabbobi suka sha, kai da dabbobi suka ƙoshi ma sai daga dabbobin su ha kwanta. Ko ce dabba ta biduri ta kwanta, mun san al'adar dabba in ta ƙoshi ciki ya cika sosai sai mi sai ta kwanta, ko sai da dabbobi duka ga baki da su a kwanta raƙumma kenan. Menene fasarar wannan mafarkin? Ai abu ne wanda yake ga zahiri, manzon Allah yana jagoranta al'umma. Sa'annan ba mu ce wasu Abu Bakar ya amshi jagorancin, ko da ƙyar-ƙyar, saboda Abu Bakar ya samu matsaloli ga mutane. Duk wanda ya amshi mulki ga hannun gwani zai wahala. Duk wanda ya amshi mulki ga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai wahala. Don shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance bisa gado na rashin lafiya, Bilal ya zo mai, ya Rasulullah as-salatu as-salat, annabi ya ce muru Abu Bakar bi salati fa li salli bin nasi. Hore Abu Bakar ya wa mutane sallah. Ina Ummul Mu'minin Aisha ta riƙa kawo uzuri, ya Rasulullah ka san Abu Bakar mutum ne wanda yake mai yawan tausayi, zuciyar shi tana da taushi matuƙa, yana da wahala ya iya tsayuwa matsayinka, face tunani ya ɗauke shi, ya kama kuka ya kasa karatu. Don haka a ce Umar, manzo Allah ya ce a amru Abu Bakar falyusalli bin nasi. Daga baya da aka tambaya Aisha ta ce wallahi ta yi ta fana ne, tana ta ƙoƙarin dai manzon Allah ya canza, domin kada a ba mahaifinta shugabanci, domin karɓar shugabanci ga hannun manzon Allah wanda yake gwani abu ne mai wahala. Duk wanda ya karɓi shugabanci ga hannun manzon Allah sai an ga kasawar shi. To Abu Bakar ya ja guga biyu, watan shekara biyu kenan. Wannan shekarun biyu da ya yi da 'yan watanni ya yi su cikin matsaloli, wanda daga ƙarshe Allah ya karɓi ranshi, ya waye ba guga sai miƙa guga ga Umar, ko khalifanci ya koma ma Umar. Ashe ko wannan nassin dai gare mu ya isa ya gwada mana wane ne khalifa, wane ne shugaba bayan wucewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Ga sahabbai suna cewa sun fi girmama Abu Bakar sannan Umar, ko a lokacin annabi, kuma Abu Bakar shine mafi soyayyen mutane ga manzon Allah. Ashe ya fi kowa cancanta ya kasance khalifa? Haka ma Imam Abu Dawud ya zo da hadisi a littafin shi na Sunan, idan muka samu bugun Aunul Ma'bud shine hadisi na 4648, ainihin wata nuska ta Abu Dawud shine hadisi na 4660 daga Abdullahi bin Zam'a. Abdullahi bin Zam'a yake cewa lammastu izza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da haka nauyin targa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi rashin lafiya ta wafati ta mishi nauyi, yace wa ana inda hufi na fare min al muslimin, yace alhalin kasancewar ina gurin shi tare da wata jama'a ta musulmi, da ahu bilalun ila salati, yace muna zaune gun manzon Allah sai ga Bilal ya shigo ya kare shi zuwa ga sallah, yana ya rasulullah as-salat as-salat, fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ruwayar Abu Dawud muru man yusalli lin nasi, a wata ruwaya kuma muru Abubakar fa yusalli bin nasi, cewa ku hori wanda zai yi wa mutane sallah, ko kuma ku hori Abubakar ku ce nace Abubakar ya limanci mutane. Je haka faka raji Abdullah ibn Zam'a, sai Abdullah dan Zam'a ya tashi ya fita daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fita yana dubi ya ga Abubakar ya fada mishi albishirin ka ya Abubakar, manzon Allah ya ce kalimanci sallah, to sai bai ga Abubakar ba, to sahabbai a duk lokacin da basu ga Abubakar ba ina suke komawa, suna koma zuwa ga Umar ko yace to fa iza Umaru fil nas, sai ga ku Umar dai na hango shi cikin mutane, wa kana Abubakar ghaiban, Abubakar a lokacin ya kasance fake bayanan, yace fa qulti ya Umar, sai nace ya kai Umar, umfasali bin nas, mi ke kawo ka ba mutane sallah, fa taqaddama, da haka Umar ya gabata ya shiga gaba fa kabbara ya kabbara ya fara sallah, yana da yana sallah, falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sautahu, lokacin da manzo Allah ya ji sautin Umar shi ke ba da sallah ba Abubakar ba, wa kana Umaru rajulan mujhiran, Umar ku ya kasance mutum mai tsananin bayyana da sauti, don haka Umar yana karatu manzo Allah yana can kwance cikin daki, ya ji muryar Umar ga Umar can masallaci yana ba da sallah, ala sai manzon Allah ya ce fa aina Abubakar, shin wai ina Abubakar halin, yace ya aballahu zalika wal muslimun, yace musulmi, yace Allah ya ki haka, haka ma musulmi sun ki, Allah ba zai yarda wani ya shiga jagorancin musulmi ba, haka ma mu'minai ba za su yarda wani ya jagorance su ba in ba Abubakar ba. Bayan an gama sallah fa ba asa ila Abubakar, manzo Allah ya aika zuwa ga Abubakar yace aje a nemi Abubakar duk inda yake garin Madina, aka je aka shiga nema aka yi ta nema can aka gaishe, faja'a Abubakar ya zo ba da an salla Umaru tilka salat, ko da Abubakar ya zo ya tarar da Umar ya riga har ya gama sallah ya sallabe, sai ce tautu a riga an gama sallah, a faɗa manzon Allah ya rasulullahi an riga an gama sallah ga Abubakar nan ya zo, sai manzo Allah ya ce ai wannan sallar ba ta yi ba, Abubakar ya shiga gaba ya sake bada wata, fa sallah bin nasi, Abubakar ya shiga yayi sallah da mutane, aka furfura wannan sallar. Wannan me yake nuni? Yana nuna wane ne dufiti na manzon Allah kenan, in manzon Allah bai nan wane ne, shine Abubakar ko, kuma yana so ya nuna ma mutane cewa ba wanda ya isa ya shiga gaba, ba wanda ya cancanci ya shiga gaban al'umma bayan wucewar shafaci Abubakar, sannan gashi ya jingina harka ta addinin mutane ga Abubakar ko ba haka ba, to duk wanda aka amince ma ga addini ina ga sauran al'amura na duniya, kun ga min babu aula ko, haka ma wata mata ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi magana, manzo Allah ya ce ta dawo bari, yace to amma fa illam tajidini, idan kika dawo baki iske ne baki ka iske nayi wafati wa zaki sama, sai shiru manzo Allah ya ce to fa'ati Abubakar, in kin dace nemi Abubakar, kenan wane ne shugaba bayan manzo Allah? Abubakar ko. Sa'annan muna da wani hadisi da Imam Muslim ya zo da shi a littafin shi na Sahih, shine hadisi na 2387 daga Ummul Mu'minin Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda, Aisha take ba da labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana cikin rashin lafiyar shi ta wafaki. Lokacin sahabbai sun taru gure shi, sai manzon Allah ya ce a nemo mai takarda ya rubuta wani saƙo, wanda wannan saƙon idan ya rubuta shi, to al'umma ba za ta taɓa ɓacewa ba har abada, ma dama aka yi riƙo da wannan saƙon. Wasu sahabbai suka ce a rubuta, wasu suka ce a bai kamata a rubuta ba, akwai wani saƙo wanda ya fi Ƙur'ani, suka ce to kila ko manzon Allah yana cikin rashin lafiya ne, to amma a dai bari ya ji sauƙi a gani. Yaya ta yi yawa, wasu na cewa a bari ya rubuta, wasu na cewa a ba sai an rubuta ba, sai manzon Allah ya ce duk su watsi daga gari shi gaba ɗaya. Bayan sun watsi wuri ya ƙi, sai manzon Allah ya ce ma Ummul Mu'minin Aisha, idi ili a baki ki kira min babanki wa akaki da ɗan uwanki, shine Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq, ko yace hatta aktuba kitaban, har sai na rubuta wata takarda, fa inni akhafu, domin ni ina tsoro kada in bar duniya in tahi an yi tamanna mutamannin wani mai faɗayi mai buri ya buri cikin shugabancin da ya kamata Abubakar ya yi, wani ya ɗarsa ma rai ne cewa yana son shugabancin, irin haka ya zama hitina. Wai ya ƙulu ƙa'ilun, wani mai faɗa ya faɗa ya ce a wane ya fi cancanta, wannan ce a wane ya fi cancanta, a yi saɓani ya ce to ban son haka nan, ina son in rubuta wannan takardar domin kada wani mai guri ya yi guri cikin shugabancin da Allah ya ba mahaifinki. Aisha ta kimtsa ta fita ta je ta kirawo shi, sai manzo Allah ya ce ta dawo ma ta zaman ne ta ya samu sako daga Allah, wa ya'aballahu almu'minina walmu'minuna illa Abu Bakrin, Allah ba zai taba yadda ba, haka ma mu'mine ba za su taba yadda a shugabantar da kowa ba face Abu Bakar. Kuma haka ta faru, ko kwatankwacin irin wannan ya zo a gurin Imamu Ahmad, Imamu Ahli Sunna wal Jama'a, a cikin Al-Musnad daga Jabir bin Abdullahi Al-Ansari. Haka ma muna da hadisi Abdullahi dan Mas'ud, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Abdullahi dan Mas'ud a cikin wani hadisi mai tsawo yana ba da labari yadda aka yi ma Abubakar As-Siddiq mubaya'a bayan wucewar Annabi. Mutanen Madina Al-Ansar suna faɗin al'amiru min na shugaba daga cikinmu ya kamata ya zama tun da garinmu ake. Aka mai musu da zance, sai suka ce to min na amirun wa minku amirun, cikinmu a samu shugaba guda, cikinku ku kuma muhajirun a samu guda. Su shi ne fa Abubakar ya miƙe ne musu huduba. To a cikin wannan huduban da yake musu ya nuna musu cewa shi a farkon musulunci shi ne menene, ya nuna musu kuma shugabancin bai kamata ya zama cikinsu ba, ya kamata ya dawo cikin almuhajirun. To shi ne Umar yake cewa yanzu ku ce a nada shugaba cikinku, fa ayyukum taqibu nafsuhu, shin wane ne cikinku zuciyar shi za ta yi mai daɗi an ya taqaddama Abubakar ya shiga gaban Abubakar ya ce shi ne shugaba, wane ne ke ganin sha'awar haka a ce ya fi Abubakar yanzu shine shugaba? Nan take Ansar duk suka yi tunani, ai ko babu wanda ya kai daraja Abubakar. Faƙalu sai suka baki ɗaya suka ce na'uzu billahi, muna neman tsari ga Allah an na taqaddama Abubakar, da a gabatar da mu akan Abubakar, mu kan muna neman Allah ya tsare mu da mu ya taɓa tunanin cewa muna son mu samu wani matsayi ko mu samu wata ɗaukaka ta duniya ko ta lahira ko ta wani abu wadda za a cewa an sanya mu gaban Abubakar As-Siddiq al-Akbar ba. Mukalla mu gani yan uwa musulmi, wanda yana nuna mana ashe manzo Allah ya fito fili ma ya gudu cewa wane ne khalifa, ko wannan khalifa shine Abubakar As-Siddiq al-Akbar. Bayan wucewar shi sai Umar al-Faruq, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu. To Abubakar shi ne mafi cancantar shugabanci, don manzon Allah ya naɗa shi shugabanci sallah, kuma ya naɗa shi shugabanci al'amura na yau da kullum na duniyar mutane, tare da irin ɗabi'u qualities waɗanda ke ga Abubakar As-Siddiq. Abubakar dai yana cikin makaranta Al-Qur'ani waɗanda sun haddace Al-Qur'ani tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ɗan kaɗan ne daga cikin mutane suka haddace Al-Qur'ani, amma yana kan Abubakar. Wani zai kawo mana hadisin Anas bin Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Anas bin Malik ke cewa mutum hudu sun haddace Qur'ani a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ambace su duka daga cikin mutanen Madina. Jama'a al-Qur'ana fi ahadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Mutum hudu sun hada Qur'ani, sun haddace shi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce fa muraduhu min al-ansar, abinda yake nufi cikin ansar mutum hudu sun haddace al-Qur'ani. Amma yan ba cikin ansar ba, ai cikin muhajirun an samu wani sun haddace Qur'ani, wanda mun riga mun sani minhum ibnu mas'udin, ko akwai Abdullahi dan Mas'ud, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yaqra al-Qur'ana rataban kama anzalahu Allah falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi Abdin. Sannan mun san daga cikin waɗanda an muhajirun waɗanda suka haddace Al-Qur'ani akwai Salim Maula Abi Huzaifa, wanda ma shi yayi limancin sahabbai lokacin da aka yi hijira. Annabi bayinan, Annabi na tare da Abubakar a kogon Hira, sahabbai suna kan hanya. Lokacin sallah yayi, wa zai bada sallah? Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, wanda yake limantan mutane shine wanda ya fi su haddacewa ga littafin Allah. Suka lalaba Salim Maula Abi Huzaifa ya fi su haddaga baki daya, suka gabatar da shi ya ci gaba da bada sallah alhalin kasancewa ba da bane yantaccen bawa ne, ko an fahimci wannan? An fahimci wannan? So bisa ga wannan, malamai suka ce ana nufin hudu sun haddace Al-Qur'ani, amma daga cikin mai daga cikin al-Ansar. An fahimci wannan? An fahimci wannan? Masha Allah, da yake ana nuna mini lokaci tun ɗazu, ina ganin insha Allahu ta'ala dai anan za ni dakatar da karatunmu sai zuwa gobe insha Allahu ta'ala, in Allah mai kowa mai komi ya gwada muna, za mu ainihin ci gaba da tafsirinmu. Ina fatar Allah maɗaukacin sarki ya sa mu yi aiki da abin da muka karanta, kada mu kasance fitila mu iya da wasu, sa'annan mu ƙona kawunanmu. Ina roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan wani alkhairi da wata albarka ya kawo ta a cikin wannan birnin namu na Sokoto da sauran birane na musulmi. Miyagun ƙaddarori, ina roƙon Allah ya tsare mu daga gare su. Waɗannan kidnappers ɗin da sauran masu ƙoƙarin kawo tashin hankali a cikin garuruwanmu, ina roƙon Allah kai mana maganinsu. Wannan ciwon na coronavirus, wanda ya tunkaro al'ummominmu, wanda yau duniya take fama da shi, ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana maganin shi. Allah ya taimaki addinin musulunci, ya ƙara ƙarfafar da shi a ko'ina a cikin faɗin duniya. Haka ma ya taimaki masu taimakon addinin musulunci, waɗanda suke taimakon addinin musulunci da kawunansu ko kuma dukiyoyinsu ko wani abu wanda yake makamancin haka. Ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta ma iyayensu, ya kuma gafarta musu, ya sanya aljanna ce makomarsu, ya sanya kuma duniya ta kasance gida na tsira, ba gida na halaka ba gare su, gare mu da sauran musulmi gabaki ɗaya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.